to waye yau azhar namu na dandali?
Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Musa Abdurrahman wanda aka fi sani da Raga Fage.
Raga?
Eh, Musa Raga ba.
To wace irin waka kake yi Raga?
Ina Hausa hip hop.
Hausa hip hop?
Yeah.
Ya kai ka fara hip hop?
Gaskiya long time gaskiya, saboda tun wajen ina jin 2003 ma ina, I was young time din gaskiya. So sai eh a wannan lokacin dai kawai dai na rubuta wani story ne a time din, amma a lokacin ba hip hop din bane ba ambition dina a time din.
Menene ambition?
Lokacin labari na rubuta na film. So da na rubuta labarin sai naga ya kamata rubuta labarin nan waka. To da na tashi rubuta wakar sai kamancece ne da duk irin da hip hop, saboda a time din duk irin hip hop na Fiji dai sosai. To wannan abin sai naga to ai tun da wakoki na yayi kamancece ne da hip hop, ya kamata kawai ma an dawo hip hop din. To wannan dalilin ne kusa na koma hip hop.
Waye gurzon ka?
Gaskiya hip hop gaskiya ne, ina da bilio.
Baya ga shi ba.
Baya ga shi akwai double the prop.
Shi bilio salasa kake kwaya ko kwa da capture da naka kallon?
Eh, na fito da nawa salon, amma akwai wasu abubuwan dole sai kai capture ka doki na shi, saboda in aka ce mutum gwaninka ne akwai abin da dole sai kai amfani da nashi. Eh, dan wani abun ma ba za ka san lokacin da za ka dauko nashi ba, in je gwanin naka ne da gaske.
Dan me kake waka?
Gaskiya ina yin waka ne kawai dan in fadakar, sannan kuma dan wasu lokutan ina ni kaina a karan kaina ina samun relief a wasu abubuwan in ina yin waka, saboda ya danganta da irin wakar da nake a wannan lokacin. Shin na soyayya ne? A'a, na rayuwa ne? A'a, kawai na fadakarwa ne? A'a, kawai dai na jin dadin rayuwa ne, na nishadi, duk akwai irin wayannan.
Kana ka ce reggae?
Eh.
Da wace waka aka san ka?
Eh, an fi sani na da jumajumai, wata waka da ake ce mata jumajumai. Jumai eh kawai dai yauwa. To kin san ai su wa ga wani abun baka kawo shi direct, saboda ya tafi daidai da
ita ka fitowa ka kwafa mata.
Gaskiya dai mutane suna son ta sosai sosai, amma eh ni ma ina son ta sosai, saboda kin san wani lokacin idan aka ce abu na mutane kace, wani lokacin dole koda kana da soyayyar wani, wannan ra'ayin na mutane sai yafi janka, saboda dama dan mutane kake. Gaskiya ne, zan iya cewa ita din ce bakan dunya.
To da ramu na wata banda wannan.
Banda wannan, to a da a baya 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 akwai kuskure, itin da dai a baya baya ta yi kuskure. Ka kyale ka kyale ka kyale ta, tunda ta ki sam ta je ta gyara kuskuren. Sai ka kyale ta ta je da kuskuren. Ai ko dole ne ta je.
Duk masu hip hop dole suna magana, suna daga hannu, suna haka haka.
Eh, aikin san mazantaka kenan.
Allah.
Eh, dole ne sai kana dan movement din, saboda yana nuna da cewar kai cikakken namiji ne, kuma abin da kake yana kara ma confidence, yana kana dan samun jin dadin yin abin, za ka kara samun kwarin gwiwa. Amma in babu haka dole sai dai in zaka yi shi slowly, in zaka yi abin slowly to dole eh yawa zai zama to ba nan sai ka rika watsa hannu ba da sauransu.
To ina batun kalubale?
Eh, gaskiya akwai kalubale, kalubale ma kala kala.
Wacce ta fi damun ka?
Eh, wacce ta fi damun na rashin ci gaba sosai akan harkar amu, saboda gaskiya sun taimaka mana sosai sosai, yanzu abubuwan suna samun karbuwa. To muna fatan abin in ya fi haka, wannan demand kalubale da yake damun mu a cikin harkar, saboda akwai masu basira sosai sosai, amma rashin ci gaba na harkar shine babban abin da yake damun mu a ciki. Dan duk wanda zai gaya maka kalubale shine demand kalubale a cikin harkar.
Kai na batun me babban burinka?
Eh, gaskiya babban burina a dai kan harkar waka, gaskiya zan so a ce duniya, ina son duniya ta san fiye da haka, sannan kuma in ba da gudunmawa da koda bayan na mutu ne duniya za ta ji, kuma ba za ta yi Allah wadare da ni ba.
To al'adan wannan shiri muka yi wa mawaƙi tafiye, mu ce mana baiti ko amshi, rera dandalin VOA radio ce ta idan muka tsiye kashin zaka iya
in ka kunna kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan dandalin VOA VOA dandal VOA Voice of America in ka kama kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan yeah ita shan nan muke ji yeah ita shan nan muke so yeah ita shan nan abin so ne tashan nan abin so raro ne tashan nan na fadagar ruwa ne tashan nan wayar kai ne tashan nan shi muke so tashan nan eh in ka kama kama tashan nan eh ka kunna kama tashan nan kama tashan nan kama tashan nan yeah
madalla malam reji ita ma dandali tana sanka
to nagode sosai Allah ya saka dani amma
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria.